hararen da dakarun kawancin suka kaddamar, runjuna ta biyu wato sector 2 da ke bangaren Chadi, sai runjuna ta uku da ke kan iyakar Najeriya, da kuma runjuna ta hudu da ke yankin Nijar suka kaddamar da shi. A cikin wani irin yanayi da tsari irin na bai daya, tun dai bayan da sojojin kawancen tafkin Chadin suka lallata mayakan na Boko Haram, inda suka tattaru a tsibiran na yankin tafkin Chadi da ake kira Tombos, daga inda kuma suke tsara kaddamar da hare-haren su ga bayan Allah da basu ji ba basu gani ba. Al'amarin kenan ma da yasa rundunar tafkin Chadin ta kaddamar da irin wannan mummunan farmaki ta bangarori daban-daban a lokaci guda. Masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu na da kwadon gwiwar irin wannan sabon hoɓɓasan dakarun tafkin Chadin zai yi tasirin gaske a wannan lokaci.
Lallai ba shakka wannan yunkuri da ita runduna ta ƙasa-ƙasa na tafkin Chadi take yi a baya-bayan nan, fahimtar mu hare-haren nan ana kaiwa ne a sansanin su waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci. To kaga indai har aka samu aka yi nasara aka tarwatsar da waɗannan sansanoni, kuma aka tabbatar da cewa shugabannin waɗannan ƙungiyoyi an kama su ko an hallaka su, to ba shakka zai rage tasirin da suke yi wurin matsalar tsaro a wannan yankin.
Tsohon Hafsa a rundunar sojan Najeriya, Wing Commander MI Salman mai ritaya, da ke lura da yadda wannan farmaki ke gudana a halin yanzu, ya ce akwai ƙalin abin yi don tabbatar da kawo ƙarshen wannan tarzoma.
Shi ya iyakance shi ne ta yin abin da ake cema offensive action, kai abin da ake cema attrition, wato shi yakin da zaka yi yaki zaka yi ci gaba da yakin har sai shi abokin gaba ya ji cewa ba sarki sai Allah ya bada kai. Kai ta yadda ake na abin da ake cema decapitation, ka zo ka targeting din command and control the leadership na waɗannan mayakan, kamar yadda kuma wannan farmakin da ake kewa naga ana combining din duka waɗannan strategies din. Na san kwanakin baya an kai harin da ya kai ga hallaka wasu daga cikin manyan ƴan Boko Haram, kuma su sojojin multinational joint task force sukan kai irin wannan harin ai sustaining offensive action, kullun ana kai masu farmaki wanda zai karya lagon su, sannan kuma a dinga targeting din manyan nasu duka a lokaci guda. Lallai idan aka ci gaba haka ba shakka wannan zai iya kaiwa ga samun nasara. Kuma ni murnan da nake shine cewa duka sectors din multinational joint task force din, wato sector 2, sector 3 da kuma sector 4, duka kowanne an hada karfi a lokaci guda ana kai wannan farmakin.
A dai bayan nan rundunar kasashen tafkin Chadin na samun gagarumin nasarar hana ƴan ta'addan ƴancin walwala. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.